الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
بسم الله الرحمن الرحيم kafin mu fara da wannan aya zan koma baya akan karatun da muka yi rana ita yau inda Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi sufofi masu yawa da ya zo a ƙarshe sai buga stampi ya ce wa ulaika humul muttaquna wannan su ne masu tsoron Allah wannan kalmar muttaquna kusan shi ne ƙarshen yabo da matsayi da mutum zai samu domin ita taƙawa Allah baya karɓar wani abu sai da ita a Ƙur'ani cewa yayi da mu innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqina wanda shi ne ma'auninta na farko masu taƙawa su ne Allah yake karɓa aikinsu da yake na biyu ya nuna mana duk wani gini da za a yi in ba a kan taƙawa aka yi shi ba a bakin gaɓar jahannama ake rubuzawa zai yi shi zake fa afaman assasa bunyanuhu ala shafa jurufin hari fanhara bifi nari jahannam wanda aka gini a kan bakin gaɓa ta wuta wanda ya rubuza da mai shi shi ne ifi amman assasa bunyanuhu ala taƙawa minallahi koko wanda aka gina akan tsoron Allah duk abinda ba tsora shi akan tsoron Allah ba to wannan abun bakin gaba yake fadawa zai kuma na tsoron Allah shine ake kaiwa sannan in kana neman ma'auni na mutum a cikin mutane ka samu waye yafi wani to da wannan ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqaku in ka dauki mutum yana da misali maki 100 to duk mutumin duniya haka yake shi ma idan ka dauki lafiya ta jiki ka auna wani aka auna shi a lafiya ta jiki wani da 10/10 wani kuma aka auna shi sai yana da 1/10 wani yana da 5/10 to kaga a bangaren lafiya wani ya ko ni kenan an samu wannan to kuma sannan aka zo bangaren kwanciyar hankali wata kila sai a samu a can yana da 5 wani yana da goma shi kuma can sai yana da goma wani yana da biyar sai ga a haka hakan aka zo jumalla sai ga ɗarin da wannan ya samu ita shi ma wannan ita zai samu ko mahaukaci wanda yake tuburan yana cin najasa in aka auna shi sai ya fita a haka shi ma ɗarin zai samu dan da yawa za ka tarar da mahaukaci girdede ya ciko ya koshi yana da mana'a a jikinsa ko mushensa i dafa i ce koshi wanda mai hankali in yi shi sai kamo ya kwanta da shi asibiti to kaga nan ka auna shi a wannan bangaren ya fi masu hankali abu a gurin sannan idan haka zo abinda duk wani mai mulki ma yake so ya kai kenan in ya kuma magana duk kasar ba wanda zai ce ofa ba mai marsa da murtani to ba zai samu ba amma mahaukaci na da wannan ɗari wato goma bisa goma da za a kaddara a nan yanzu Allah ya soke mahaukaci ba ta ruruga ashar ba mai mai da martani shuru za a yi tun ko ne mai da martani sha sai a ce tashi bi shi dan ɗan uwansa ne to kaga a nan gurin shi ma yana da nasa ya samu cikakkiyar maki a wannan gurin wanda zai masa hankali mishi ba shi da wannan to da haka an ka gama jumalla sai ka tara an zama daya a inda wani yake fin wani guri ɗaya tak in ya fi shi tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum sannan aljanna ubangiji ya shirya ta ne saboda masu tsoron Allah domin shaki uiddat lil muttaqina an tanade ta ne ga masu tsoron Allah sannan ita ce hanyar samun buɗi da warwarewar matsaloli ta rayuwa domin wani ya taƙi Allah ya ji Allahu maharajan wayar zuɓu min haisu lai hatasir don ji tsoron Allah zai ba shi mafita ya kuma arzuta shi ta inda baya zato ko baya tsammani sannan in mutum ya tsoron Allah ya ji Allahu furkana Allah yana ba shi bambancewa da tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan wani abu kenan dangane da ita wato taƙawa to amma an sa mata wato sufofi wanda ake so su cika daga ciki a farkon suratul baqara ubangiji ya faɗi siffa shida ya lissafa domin ya ce shi alqur'ani hudal lil muttaqina shiriya ce ga masu tsoron Allah sai ya ce su waye sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi kaga siffa ta ɗaya kenan sun ba da gaskiya da ghaibi wato abinda ba a iya gani ba a iya sansana ba a iya tabawa amma ka yadda da wannan abun ka yadda da wannan abun shine siffa ta farko to wanda yadda da gaibi shine mai dadin zama ko shi ke mika wuya idan Allah ya ce in ka bada kaza zai ninka maka kaza amma ko ba a gani wanda ya yadda shi zai wannan za ka ga lokacin da annabi alaihi salatu wassalamu za a je Tabuka ya yi magana cewa a taimaki addinin nan za a fita wajen jihadi sina Usman radiyallahu anhu ya ɗebo kuɗi mai yawa ya bayar sai annabi alaihi salatu ya ce Allah ya maka albarka sai ce na ƙara ninkawa sai sake cewa Allah ya maka albarka sai sake cana ninkawa a na huɗu duk sai sabai suka miƙe in muka bar shi duk zai cinye mu a lahira kowa ya ce dole ni ma na shiga to saboda imani ne da gaibi wanda bai bada imani da gaibi ba in abu na kuɗi ne wani ya bada sai ce ya hutar da ni ya hutar da sannan mutum ya yi azumi ya gama bai ga sakamakon ba a fili amma an ce zai karba ya yi sallah bai ga wani abu nata ba da irin waɗannan to sai da imani da gaibi an ce masa in yai kaza Allah zai mar kaza in ya yadda shi kenan sai mai kawaya ita fa haka to wannan ita ce siffa ta hukumi na bil gaibi sannan wai wiqimuna salata suna tsaida sallah da haƙoƙinta da lokatanta da sharaɗanta da wajibanta duk suna kiyaye sannan abu na uku wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da Allah ya hore suna ciyarwa suna ɗauka suna taimako suna bayarwa abinda Allah hore musu na dukiya to kaga siffa uku kenan sai ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka siffa ta hudu kenan sun bada gaskiya da abinda aka saukarwa da Annabi alaihi salam sanan siffa ta biyar wa ma unzila min qablika sun bada gaskiya da dillitafin da aka saukar kafin Annabi alaihi salatu wassalam siffa ta shida wa bil akhiratihim yuqinuna suna da tabbas suna da sakankan cewa akan lahira ba sa dardar ba sa cewa yaje ya gani da wanda aka ce zai faru alkiyama sun yadda haka yake kullun a cikin tsoro suke sun yadda ita ce rana mai ban tsoro ita ce alqari'a mai kwankwasar zuciya Allah ce malqari'a wace ce mai kwankwasar zuciya ita ce kiyama kuma adraka malqari'a sai ce yau mai kunun nasu kalfarashin mabusus ranar da mutane za su zama kamar gina wanda mafi yawan yaran yanzu ba san gina ba an yi ruwan farko na damana za ta taso ba kwari tana cikin to haka za a tashi filin alkiyama wata kunul jibalu kal ihnil manfush duwatsu kuma kaga sun zama kamar angalala duk girman dutse kamar Uhud din nan kamar kwatar kwashi sai zama kamar angalala iska tana daukar sa ba dan ko so matsanancin tsoran da wannan ranar take take da shi amma da aka tashi aka raba mutanen biyu kawai sai ce amma man saqulal mawazinu fa huwa fi ishatir radiya wanda ma'aunin sa aka saka yi nauyi ko babu ma'auni mai hassas mai ji kamar na Allah ana sawa wanda yi nauyi to wannan rayuwar sa abar amincewa ce sai ya ji dadi sai ya dade ita ce aljanna ita kuma ba ta cika da san zuciya duk wanda aka auna hawa to ba zai kai ba in kaga an cika to sai an samu an sami makarimul akhlaq kyawawan halaye da kyawawan dabi'u sune suke sa ma'aunin mutun ya nauyi amma man khafar mawazinuhu ko umuhu hawaya wanda kuwa ma'aunin bai yi nauyi ba ya cika da san zuciya to uwarsa ita ce wuta mai tsananin zurfi yanda uwa take daukan danta ta rungume ta lullube haka za ta yi wa mutun Allah ya kiyaye mu Allah da kansa ya ce ma adraka mahiya waye sanar da kai wace ce wannan hawayar sai Allah ya bada ansa ce narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi to Allah ya kiyaye mu to su siffa ta shida kenan bil akhiratuhum yuqinuna bil yawmil abid daril akhiratuhum yuqin sun ba da gaskiya da gidan lahira kaga siffa ce Allah ya faɗa guda shida ta muttaquna wannan kuma izo ya sake lissafawa albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina sannan yace wa atal mala ala hubbihi kaga a can yace mai mara zakanahun yunfiquna anan ma ita harkar daukan abun aljihu a bayar in dai sifa masu tsoron Allah ce to sai ta shigo ciki sai ta shigo can mai mara zakanahun yunfiquna nan kuma atal mala ala hubbihi zawul qurba akai lissafi sannan in kai gaba to kula awan nabikum bi khairin min zalikum shi ma an kaje sufofin sai ce wal munfiqina sanan wal mustaghfirina bil ashab ba su ce da dukiya sanan kuma su istighfari lokacin asuba sannan da ya sake yin gaba sai ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddalil muttaqina allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra kaga nan ma sai da sake faɗa muttaqunan nan sune ke tiba abin da ke aljihun sa bayar a cikin sarra yalwata da kuma cikin rashi shi sala balarabe yake cewa idza anta lam tushrik sadiqaka fil ladhi yakunu qalilan la tushariku fil fadli dan uwanka in baka yi tarayya da shi ba a cikin abin da yake kadan kai kanka bai ishe ka ba baka kududdura ka gutsutsura kai ma ka bashi ka hakura ba to lam tushariku fil fadli in ya zama rara ma ba za ka bashi ba saboda ka sa a garfin min kidiri nasibal lijarati wa in kana ma fi haka fafan ala ahli abin da na tsora a tukunya ta zan diba ba makota na koda iya baki na ne wannan abu shi na kududdura na babba su to shine kyawawan halaye to an samu wannan munfiqina bil wal munfiqina ko allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra sana sai ce wal kazimina algaiza ma shi hadi ya fushi ba wal faqidina algaiza ba marasa fushi ba fushin yana nan amma masu karfi ne akwai sadaukantaka in abun kitaso sukan iya hade fushin su hakura to wannan sifai masu tsoron Allah ce kazimina algaiza sannan wal afina anin nas ciwo mutane afuwa in an yi abin da rai zai baci sai su hade in sun hade ba za su kullaci mutun su tare shi gaba ba afuwa suke sai Allah ce wallahi yuhibbul musinina Allah san masu kyautatawa sannan zai ce wallazina idza fa'alu fahishatan ba mala'iku bane ba kuma annabawa bane in kaga ba a saba Allah ba a taro to sai na mala'iku ko na annabawa amma ba wannan ba mucintaka tana motsawa a saba wa Allah sai ce idan suka aikata alfasha zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li zunubihim sai su neman gafara Allah akan zunubinsu sannan wata sifa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna fa za su nana ce su cigaba da israri da yin wannan laifin ba sana sane wannan shi ma sifa ce wa hum ya'lamuna to ga sunan dai sifofin ya dinga fada saboda wa'annan su ne sifofin da in mutun ya same su to zai samu wannan ya samu wannan sifar ya samu wannan tambari to kuma nan ma ya sake kawo sifofi guda takwas a cikin suratul mu'minuna qad aflaha al mu'minun allazina fi salatihim khashi'una ya dinga lissafi sifa takwas shi ma tashi ce suratul sa'al sa'il nan ma sake kawo wa'annan sifofin ya sake lissafawa saboda haka wannan sifar babba ce wanda isa meta yayi nasara kuma ita ce wasiyar Allah ga na farko ita ce wasiyar Allah ga mutanen ƙarshe ka gani walqad wasaydan lazina utul kitaba min qawlikum wa iyyakum ani taqulla haka lace ne wasiya ga mutanen suka gaba gabace ku da ku ku ji tsoron Allah mu lokacin da annabi alaihi salam yayi wata huduba mai tsawo tun asuba da idare yake hudu ba har sai da aka zo azhar ya sauka sai sama ya gama da aka yi dadda azhar ya sake hawa ya ci gaba bai tsaya ba sai da aka zo la'asar inda aka yi la'asar ya hau ya sauka sai da aka zo magariba da aka yi magariba ya hau bai sauka sai da aka yi isha da suka ga haka sai suka ce ya rasulaka annaha maw'izatu muwaddi'in wannan kamar wa'azi mai ban kwana kamar ban kwana kake da mu dan haka fa ausina muna roƙon ka kai mana wasiya in wasiya ce wanda zan tafi in bakko a kai shi ne muku wasiya da jin tsoron Allah ya girma da buwaye babu alherin da ya fice ta ba kuma sharri da ya wuce jura'a ita taqawa jin tsoron Allah jura'a ƙarfin hali mutum ya kutsa ya yi wa Allah abu gadan gatsa ina sane ya sakandanta to babu sharrin da ya wuce limasawa yayin da a cikin larabawa a jahiliya akwai wanda bai yarda a wajen kisasi da daidaito ba a daidaita tsakanin wani da wajen kisa za a ɗaukansa bal la ya'khudhu bi abdin illa hurra ba zai karbi wato kisasi ba da bawa sai da idan aka kashe masa bawa to wajen kisasi sai ba zai yarda a karbi bawa a kashe ba shi za a kashe wala jula sannan idan mace aka kashe masa ba zai yarda a kashe mace ba sai dai a kashe namiji wala bi hurrin illa bi muta'addidin in kuma da aka kashe masa hurru to ba zai da kashe mutun ɗaya ba sai dai kididdigaggu mutane da yawa to shi za a yi a lokacin in aka ce wani an kashe masa dan uwa to kawai abinda za su je su ce to an fa kashe wani ba fa abinda za a yi fa sai dai mu karɓi fansa ko kuma ai ta wato ai ta kashe kashi a dauki al'akhazu bi sa'ari daukan fansa to isa za a yi ta yi akwai wanda aka yi irin wannan a kashe masa dan uwa ya je ya ce to abin da muke son ana so a daidaita sai a hau sama a tsuntsun ko mana taurari a kawo mana mu je gida mu gani mu da ƴaƴanmu in mun gama yaran sun gama wasa a ba ku mayar to shikenan komai ya zama daidai amma in ba haka ba ko yakin ƙarar dangi za a yi haka za a fito a yi ta kashe mutane kuma ba za a yadda ba an kashe gobe ma sai ga ana yin gado tsakanin wato ƴaƴa da jikoki yaƙi guda ɗaya kice haka za a yi ta yi to akan haka suke ita ce jahiliya to da musulunci ya zo sai ce a kisasi za a yi shi kuma kisasi ba talaka ne zai yi ba dole hukuma ce za ta yi za ta kama ta nemi shaida wadda aka tabbatar wane ne ya kashe wane kuma da irin nau'in kisan da kamannin kisan to shine ake yanke hukunci wannan ayar ta sauka akan wannan shi sa annabi alaihi sallam da yaje hajjin ban kwana a hudu bashi da yi sai yace wal amdu qawat wa shubhu al amdi ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'irin fa man zada fa huwa min ahli al jahiliya wal amdu qawat kisan ganganci kisashi ake kashe mutun ake amma abin da yake kama da kisan ganganci shin wanda aka kashe mutun da sanda ko aka jefe shi da wani dutse ko marmara ya kashe shi to wannan diya za a biya za a bada raƙumi 100 wanda ya wuce ba zai karɓi 100 ba to ya zama cikin ahlul jahiliyyati wannan aya ce ta sauka akan sai ta larabawa tana musulunci zo wannan rayuwar ta jahiliya da za a yi fa'il haq ta sauka ne domin raddi ga su larabawa zuwa musawati fil qisa daidaito a cikin qisasi tare da cika haƙi duk komai na haƙoƙi sun tabbata kuma in aka zo wajen qisasin in an gama shaidu suka tabbata wanda aka yi wa kisan ya yarda da sulhu ya yarda da diya to an zo kisan shi ake ba ya kashi shi yake ba to shi kuma in aka ba ya kashe din a cikin mutum 100 wanda yake neman haƙi in aka zo kisan aka ce shi zai ce kasa sai haka ne sai to na yafi sama abin da yake bukata ce kafin a samu mai kasawar da zai karba isara wuyan wani a 100 da wuya ake samu yasa aka ce shi zai dan a lokacin zai karaya ya kasa dama abin da ba a so kenan kuma in akwai masu bin jini sun kai so 100 su 99 duk baligai ne amma kwaya daya jariri ne ko kuma karami ne bai balaga ba yana da shekara 3 4 ko 5 ko 6 ko 10 to ba da ma a yi kisaci saboda wayancan shi wannan kwaya ɗayan shi zai rinjaye su to ba a san kisa sai ya girma in ya balaga a jira in sun yace ya goyi da bayan sa to sai ya yi kisaci in yace shi bai da wannan ba saboda haka kwaya ɗaya ta rinjaye 99 dole sai dai a dawo diya kuma saboda haka yana daga cikin jara'imul qisasi wa diya jafi na kisasi da kuma ba da diya da sai ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kunda ku ba da gaskiya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku kisasi ai almumasala wato jejeto fil qatla a cikin sha'anin wanda aka kashe wasfan wa fi'lan asuffa ta kisasin da kuma aiwatarwa in aratumul qisasa in kuka niyyar yin qisasin da annahu ghayru wajibin ta'ayinan shi ba wajibi bane a aini wace qisasi wato wajibi ne wujuba ainin a'a daga cikin abinda ake yin sulhu a ciki a ka'idar musulunci abu uku ne rak sulhu akan abu uku ake ana yin sulhu a jini shine wannan sai a yi sulhu in an kashe mutum bangaren da suka yi kisan da bangaren wanda aka kashewa suna iya zama su yi sulhu su daidaita a wajen sulhun suna iya cewa sun janye kisasi suna so a biya su diya suna iya cewa an yi sulhu maimakon biyan diya na wace diyar miliyan 100 sun yarda a kawo miliyan 10 a basu shi kenan to wannan anan ake sulhu ita ce fuska ta ɗaya fuska ta biyu kuma ana yin sulhu a auratayya shi ma harka aure ta rikice ana yin sulhu a kai fuska ta uku kuma a cikin sha'anin dukiya bashi ne rance ne wata mu'amala aka yi ta kuɗi to ana yin sulhu a kanta a wannan to shi ma wannan su ne guda uku amma nan a kwaya ɗaya muke ciki inda za a yi sulhu baya fita daga cikin waɗannan uku amma idan misali kamar sata har gaba da ma a yi sulhu a ita ita ba kisasi bace ai wannan jarima ce crime ne wannan ba a sulhu a cikin sa yana zuwa gaban hukuma shikenan ya zama do ya zama laifi wanda aka yi wa bai sai janye ba in yana so janye kafin a je gaban gwamnati zai iya janye amma yana zuwa gaban hukuma ta baci ba a kisasi a wannan irin su zina su shan giya ba a sulhu amma a kisan kai ana sulhu a wannan harka auratayya ana sulhu harka dukiya ita ma ana sulhu amma a dukiyar maraya wanda yake kula da maraya ba da mai sulhu a dukiyarsa haka kuma dukiya ta wakafi ita ma ba a sulhu a cikin ta sai dai a fuska daya idan abun ya taso abun zai bayi izuwa a rantsuwa wanda yake jayayyar za a iya ba shi rantsuwa in yi rantsuwar ta zama yaminu sabri rantsuwar hakuri yana rantse wannan abun za a ba shi gaba daya tunda ya rantse shi haka ne to za a ba shi to anan ne sai mu ji ana yadda ai sulhu in abun guda 100 ne za a raba biyu shi ya karba 50 a rike 50 duke marayin tazira ko ta waqafin tazira to anan aka yadda ai sulhu in zai ba ai rantsuwa in yi rantsuwar ko a gaskiya ke ko ba gaskiya ke ba akan abun za a dauka a bashi kacokan to anan gurin an yadda ai sulhu kuma alkali zai karba sai ai sulhu shikenan Allah ce al-hurru da yuqtalu bil hurri ana kashe shi in ya kashe da walau walidan ma waladihi ko da mahaifin ya kashe dan sa mahaifin ya kashe dan sa haka za a yi masa eh in bayyana qasdal qatl in munafar kisan ta bayyana bi ana adza'ahu wa zabahu ya kwantar da shi ya dauko kai yanka shi kamar ragwala ya to wannan kashe shi za a yi ko amma in ramahu bis silahi amma ya harbe shi da makami ko sa wani dutse ya jefe shi ko ya jefa masa wani mashi ko jefe shi da sanda ya yi masa wannan adaban domin ladabtar da shi aw hanfan hanka ko kuma fushi ya fusata sai ya masa wani buge shi sai ya mutu lam yuqtal bihi ba za a kashe mahaifin saboda wannan ba amma wanda ya aka tabbatar babu wani ja daman kisan yake so to za a iya kashe shi amma in wannan ne sai dai ya bada diya mugallaza diyas uba ta fita sauran jama'a shi wajen kusan taguwa 60 zai bayar kuma duk mai ciki mai ciki abin ai ya baci ai Allah ya kiyaye mu babu abu mai hadari irin fushi sai za ka ce iyaye ko laifi yaro ya kakka da ke shi dan fushi sai dai ka da ke shi dan ya gyaru Allah ya ga zuciyar ka sa dan gyara kake ba dan ka fushi fushin ka ba sannan wala yaqtalul hurru bil abdi ba a kashe da in ya kashe bawa sai ce wal abdu bil abdi ana kashe bawa in ya kashe bawa wa bil hurri ana kuma kashe shi in ya kashe da in sha auliyaul hurri in ma'abotan jini na wannan dan suka so wa in ahayul abda in kuma suka raya bawan suka ce sun barshi fasayyiduhu bil khiyar ubangidansa yana da zabi fi tarkihi abdallahum ko ya ban musu shi bawa ya tafi hannunsu aw fakkihi minhum bidiyatul maqtuli ko kuma ya kubuce shi daga hannunsu ya ba shi diyar wanda aka kashe din shikenan wal unsa bil unsa ana kashe mace in ta kashe mace wa bayyanati sunnatu sunnar annabi alaihi salam ta bayyana anna zakar yuqtalu biha ana kashe da namiji in ya kashe ya mace kamar tu qtalu bihi kamar yanda ita ma mace ake kashe ta in ta kashe namiji shi ma ana kashe shi in ya kashe ta wa annahu yu'tabaru mamasalati fi dini ana lura da daidaito ne ta hanyar addini ba ta jinsi ba musulma ce shi musulmi to daidai suke za a kashe shi ya kashe ta za a kashe ta in ya kashe za a kashe shi in ya kashe ta za a kashe ta in ta kashe shi fala yuqtalu muslimun walau audan bi kafirin ba a kashe musulmi ko da bawa ne ya kashe kafiri kuma kafirin walau hurran ko da da ne lakin alaihi ta'ziru fal hurri sai dai za a yi masa ta'ziri kamar yanda za a yi wada in qatala abdan in ya kashe bawa wa ta'ziru darbuhu mi'atan wa habsuhu sanata hurran kana aw abdan shi ta'ziri za a yi masa a daure shi shekara daya sannan kuma a tsare shi shekara daya bawa ne shi ko da duk haka za a yi musu sai dai a shi wato kisan kan idan aka yi wanda yake za a iya yin kisashi ba kisa na kadai ba kisan kadai hukuncinsa daban man qatala mu'mina khata'an fatariru raqabatin mu'mina wadi yatu musallamatun ila ahlihi abinda za amma wannan na ganganci ne to in aka zo masu bin jini suka ce sun yafe ba za su karɓi komai ba, ko kuma ba za ta kyale shi ba, nata haƙin sai ta tsare shi shekara guda, sannan kuma sai an sa an musu bulala 100 sannan a sake shi. Wato qutalu lil jama'ati bil wahidi, ana kashe jama'a in sun kashe mutum daya. Sina Umar radiyallahu anhu lokacin sa yace da za a kaddara mutanen Kufa gaba daya su hada baki su kashe mutum daya, ce duk sai kashe su rai daya aka kashe, in mutum 100 suka haɗu suka kashe shi, in dai ta tabbata ana iya kashe su gaba daya, saboda alfarmar da rai take yake da shi ba a wasa wajen amai da shi, wato arha wazo da jini ya wuce wa salafiya. Fa man ufiya lahu min akhihi shay'un, wanda akai masa afwa, akai masa afwa min alqatilina, daga cikin wanda suke kiran kisan bi tariqi sulhi, ta hanyar sulhu, akai sulhu aka ce shikenan an yafe, amma a kawo wani abu min dami akhihi almaqtul, daga jinin dan uwansa da ya kashe, shay'un min alafwi, wani abu daga cikin afwar, hizba adal afwi katam, shashan afwa kamar cikakken abu ne, fi isqatil qisasi, a cikin wato sarayar da qisasi, wa kaza min ba adal warasata, kanan kuma daga shashan wato masu gado. Wato shi in aka zo irin wannan, in aka ce an bar kisan biyan diya za a yi, to kowa gwargwadon nasibinsa na gado shi ne gwargwadon haƙƙinsa na yafewa, kowa iya gwargwadon wannan ne. Idan da mutum za a kashe shi yana da ‘ya’ya, yana da mahaifi, mahaifin ba shi da haƙƙin da zai ce ya yafe, abu ɗaya yake da shi tak ɗaya bisa shida, bai ɗaya bisa shida ko zai ya yafe ba, sai dai duk sauran sun yi da sun yafe masa. Wafi zikirar akai ta a ƙuhun da’in ilal akwai, cikin ambatan aku ɗin nan, da inda ka ji an ce aku, ko ɗan uwa ne na uwa ɗaya, uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, ko kuma ɗan uwa na musulunci, a iya nan ake faɗa aku, sai Allah an ambaci man ufi lahu min akhihi, wanda aka kashe aka ce ɗan uwa, a ji tausayi, kuma wannan yana jawa izuwa yin afuwa, tunda Allah ya ambaci ukhuwa, ɗan uwantaka a wannan mahallin, mahallin kisa ne, amma Allah sai ya ambaci ɗaya ɗan uwa, saboda me? Saboda zuciya ce sanyi, a ji sai ba gaba ba wuce ba kiyayya ba ce, Allah da kansa ya ambace shi abu. Wa izanin bi annal qatala la yaqda'u ukhuwatal iman, da kuma sanarwa da cewa kisan kai baya yanke ɗan uwantaka ta imani. Wa yasqutul qatl bil afwi, shi kuma kisa yana saraya da yin afwa, illa fi qatlil gila, sai kisan gila, fala budda min qatlil qatil, shi kisan gila ba a kowa a cikin sa. Wa in qatal maqtul amdan lazima warasatuhu wa hada'an an diyati kana fi sulusi ila an yujiza bil warasa, kaga to wannan magana ce dai ta gado, wata ila mu wuce ta kawai, wato kisa na gila shi ba a yin afuwa a kansa, sauran kisa da ake yi haka na ganganci ana bari, amma banda na gila, kisan gila shi ne wanda turanci ake kansa assassination, assassination shi ne mutum zai ɗauke idatsi inda wani yake wuce a zuwa gaba gaba bai sani ba, ita re shi kashe shi, wannan ko me za a yi sai an kashe shi, domin a hana mutane irin wannan ɗanyen aikin, shi ne katilin gila. Amma shi wanda aka kashe da ganganci shi ne ya ce, in ya ce ya yafe, kafin ya mutu ya ce ko me za a yi, ni na yafe, to lazima warasatuhu, abin ya lazance masu bin jininsa dole sai sun karɓi haka. A kisan inna na kuskure ne, na haɗa'i ne, shi kuma a kan diya fi sulusihi, a cikin sulusinsa kawai, shi maqtul din, ila an yujizahu alwarasatu, sai inda masu bin jini suka ce sun yadda gaba ɗaya, shi kenan diyar ta salaya. Wani ya ce ya haƙura da diyar, to a iya sulusinsa ne kawai, an gane sulusin nasa, an gane sulusin. Ai, idan mutum zai yi wasiya a duke sa ko ya tara miliyan cika teku nawa ya kamata yi sulusi ita ce hakin sa kawai to haka diyar sama in yace an kashe shi kisan kuskure za a biya diyar shi ce ya yafa diyar to iya sulusi kawai ya yafi ban da saura sai dai masu bin jini suka ce sun yafe gaba ɗaya shi kenan ba haka ba sai an ware iya wannan sauran sai ya biya wanda ya kisan sai ya biya to wanda aka yi masa wannan afuwar fattiba'u sai a bi fa alal afi wanda ya afuwa sai ya bi in aradal ittiba'u alqatil bil ma'ruf in ya tashi bin haƙƙin to sai ba a hankali kuma da ma'rufi zai bi shar'an na shari'a bi an yi talibahu bidiyati bila unfi ya ce a bashi diya ba tare da unfu ba unfu shine abin daga ganiya da duka da kisa da zage-zage da ɗaukan mataki mai ɗabi'a a hankali zai bi sannan wala ilbu aksara min ha ba zai kuma nemi sama da abin da aka ce ba wa kunna in arada al-ittiba' li'anna al-wajiba al-qisasu wad-diya an ce mun wajibi shine qisasi ko kudiya badalin minhu ita diya ita ce badalin qisasi falau afa inda zai afa wala mai sami ha fala shi'a al-qatil illa ta'zir in yace afuwa bai faɗi diya ba to ba abin da za a yi wanda ya kisan kai sai ta'ziri kawai wa alal qatili wanda ya kisan shi kuma abin da yake kansa ada'u diyati wato ba da diya ilaihi ilal afi zuwa wanda ya afuwa wa huwal warisu shine mai gado mai bin jini sai a bashi kayansa bi ihsanin da kyautaye bila mu'ilin ba tare da taurin bashi ba wala bakhsin ba kuma tare da tauyewa ba wadda ya tulkacila amdan min malihi hala shi kuma diyar wanda ya kisa na kuskure ai na ganganci in aka maida shi diya to a dukiyarsa za a diya wato addal aqilatu amda sabi wal majnun ita kuma aqila za ta biya gangancin karamin yaro da mahaukaci ita ce za ta biya ita kuma da ana kula da aqila to da mafi yawan zumunci dole a yi shi ita aqila sune dangin uba anun uba da wan uba uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya shi kuma nasa ƴaƴa ya tafi sai an samu mutum 500 in ya kuskure ya kashe wani dukkaninsu yana America ne yana Ingila yana Lagos yana Port Harcourt duk sai an taro su za a biya miliyan 100 kowa sai ya kawo dole ran da ya bar ɗansa ya lalace a magana ce ɗana ne bai isa ba domin in ya taɓo sai an musu duka hukuma ce za ta bi alƙali ya aika wa kowa sai ya zo kuma sai ya biya da su za a biya shi ne alal aqilatu addal aqilatu amda sabi in aka bar yaro ya zama shagwaɓaɓɓe ya je kisan kai bisa ganganci ko mahaukaci ba su ƙare shi ba ko su gashi gidan mahaukata bai zo kisan kai to wannan aqilarsa dangin mahaifinsa za a dinga bin su har zuwa mutum 500 su za su haɗi su biya wannan diyar sai zalikal hukumul mazkuru wannan hukuncin da aka faɗa min jawazil qisasi na wajen halaccin yin qisasi wal afwi da kuma yin afwa anhu wato ai afwa daga qisasi ala diyati ko kuma a koma diya awwalan da farko wannan hukuncin ta hafifu min rabbiku sauki ne daga ubangijinku alaikum akanku warhamatun da kuma jin kai da haisu wasa alaikum fi zalika ta inda ya yalwata muku a cikin wannan walam yahtin wahida minhuma bai wajabta daya ba ya bari a iya kisasi a iya karbar diya hudul kisasa su yahudawa ya wajabta musu kisasi muddar akai kisan kai to sai an yi kisasi wa alan nasara addiya su kuma nasara ya wajabta musu yin diya ko kuma musulmi yace ya bar mana a bude a iya kisasi a iya yin diya a iya yin afwa a iya sulhu kaga mu an mana sauki kenan fa mun ita dal hududa wanda ya tsallake iyaka ba ada zalika bayan wannan ai ba ada bayani ha bayan bayani to ada ila ma kana fil jahiliyati ya koma akan yanda yake a jahiliya gatalil jani ba'ada afwi ba'adin kamar ya kashe wanda ya kisan kan bayan shashi sun yi afwa aw qatala ghayral qatili ko ya kashe wanda ba shi kisan ba falahu fid dunya a duniya bil qatili shi ma za a kama shi a kashe shi wal akhirati bin nari, alahira kuma yana tare da wuta. Allah ce walakum fil qisasi hayat, na gare ku wato rayuwa wacce take mai kima da daraja, wato a cikin qisasi. A cikin qisasi akwai rayuwa. Ya ulil albabi, ya ma'abota hankali, al'uqulu salima, hankula wanda suke lafiyayyu, ba irin gurbatattun hankali ba, irin na baturen zamani. Shi an yi kisan kai bai dai a kashe ba, sai mabannaci ya ta kisa dai addabu mutane shi a cewa an kashe shi, wai human right ba a yadda ba, dan me za a kashe shi? Ko yana ta kashe mutane lafiyayyu, wanda suke da amfani, suke da ƴaƴa, suke ba da gudunmawa, wani bara gurba al'umma da ba wanda yake jin daɗin zama, sai zai kashe shi shikenan, sai cewa ba a kashe shi ba. Sai Allah ce ya ulil alba, masu abota hankali lafiyayye, ba wanda suke da sofani a hankalinsu ba. To a cikin isashi a nan rayuwa take, da annal qatila idza alima annahu yuqtalu, domin mai kisa in ya san ya kashe za a kashe shi, irtada, sai ya tsaru, fa ahya nafsahu, ya raya kansa, man arada qatalahu, kuma ya raya wanda ya nufin kisan. Fa shuri'a, saboda haka aka shara'anta wannan, la'allakum tattaquna, ko wannan da aka shara'anta, la'allakum tattaquna, ko ta hanyar wannan za ku tsaro daga yin kisan kai, makhafatal qawadi, domin jin tsoron kisasi. Wani da'u ulil albabi da annahu muta'ammiluna fihi kimatil kisasi min sifa'il arwahi wa ihya'il qatili, masu hankali su ne muta'ammiluna, masu lura a cikin hikimar yin kisasi da wajen tabbatar haƙƙi da kuma tabbatar da rawuka da kuma ihya'ul qatili, raya wanda ya ci san kai fil akhirati alahira, wanda ya ci sashi alahira zai zama lafiya, amma in ba a yi masa ba alahira kuma kama shi za a yanke masa hukunci, da an la yukhaz bihi, ba za a kama shi da wannan laifin ba, wanda hadir hikmatu asbata malikul qisasi fil katbi al mustaqali, da wannan hikiman ne ta qisasi, imam malik ya tabbatar da qisasi idan aka kashe mutum bil mustaqali, da abu mai nauyi kal muhaddad, kamar abin da yake mai kaifi, kuma la'iku talu galiban, da kuma abin da baya kisa mafi yawanci, hasauɗi kamar bulala, wal qadidi da kuma sanda, walla damaci da kuma mari, wa fil muqrahi wal musiki wal mubashiri, da wanda aka yi wakilas, da wanda ya rike, da wanda ya lazamci abin, duk sai a yi musu kuɗin goro. Wa man daraba imra'atan fasaqata janinuha fa alayhi al-ghurra, wanda imare mace sai ta yi bari dan ya fado, amma in halittarsa ta kammala, fa alaihi al-ghurra, to sai ya biya diya, abdan aw amatan, ko ya bada bawa ko ya bada kuyanga, sawabun kanil janinu zakaran aw unsa, aka duba aga dan da ta yi barin namiji ne ko mace, duk hukunci ɗaya ne, ta kunul ghurratu li warasatil janini, wannan diyar za a bawa masu gadan karamin yaron, aulawa mawarisuhimu shari'iyya, abusa gadansu na shari'a, walau saqata hayyan summa mata la wajaba fihi diya, da zai zo da rai kuma sai yi mutu da diya ta hau kai. Alhamdulillah.
Saka da alheri, Allah ya kara wa malamin lafiya. Akwai tambayoyi kamar haka, sai algatu malam an yi magana akan sulhu, ce kamar kazafi, idan mutum ya yi wa wani kazafi, to yana iya cewa ya yafe masa ya dan bashi wani abu a madadin kasafin, ko sai an masa bulala?
Ai, jara'imu diya ba a sulhu a cikinsu. Jara'imun, ina so mu fahimci laifuffuka iri uku ne. Akwai jara'imun diya, a jara'imun qisasi wa diya, akwai jara'imun hudud, akwai jara'imun ta'azir. To to jara'imul hududi wannan ba a yi sulhu a cikin su, wanda duk Allah ya fito da kansa yace ai kaza guda kaza, to ba wanda ya isa kuma, sune jara'imul hudud. Lannan na lissafa su nace zina tana cikin jara'imul hududi, laifi ne na haddi, domin azzani ya to wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda a masa. Da can kafin hukuncin ya sauka, Ubangiji ya ce wallati atina lafahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Dole suka yi zina, za a nemi shaida guda hudu, in ta tabbata to aje a daure su a gida a hana su fita har mutuwa, ko kuma Allah ya ba su wata mafitar. Sannan ana zaune, sai Annabi alaihi salam ya ce kuzu anni kuzu anni, kuzo guri na ku karbi hukunci, kuzo guri na ku karbi hukunci. Sai ya ce albikiru bil bikiri jaldu mi'a wata garibu a wa sayyibu bi sayyib jaldu mi'a wa rajamun bil hijara. Kuzo guri na ku karbi hukunci. Allah ya canja hukunci, ya ce auja Allahu lahunna sabila, ya fito ta hannuna. Sai ya ce wanda yake bai taba aure ba, ko mace ko namiji, in yayi zina to za a yi masa bolala 100, za kuma a bakunta da shi shekara guda. Wanda ya taba aure kuma za a yi masa bolala 100, sannan kuma a jajjefe shi. To sai zamana kaga wannan kenan, zina ita tana cikin wannan. To da aka zo in za a yi bolala 100, shi namiji in aka yi masa 100 kuma sai a kai shi kurkuku a daure shi shekara guda, shine ta garibu a sai shi kurkuku shekara. Amma ita mace hukuncin ya haukanta, amma kuma an mata afuwa. Saboda me? Masu shari'a sun gane cewa shi ilimi ba a daukan abu a rufe, tunda Annabi alaihi salam ya ce jaldu mi'a wata garibu a dibbin yake. To ma ka zo aiwatarwa, ba haka za a yi ba. Namiji za a aiki biyun a kansa, amma banda mace. Saboda ita mace ba za a yi mata ba, sai malaman shari'a suka ce saboda Annabi alaihi salam ya ce bai halitta ga mace ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ta tafiyar kwana da wani ba muharramin ta ba. Haka shari'a ba ta dauke ta kai ta ta aje ba muharramin ta ba. In kuma ana so a zartar da hukuncin, aka ce a dau muharramin ta a kai, ita kuma ayar la taziru waziratun wuzra ukhra ta hana wannan, to haka dole a cire ta daga wannan. Wannan shine ilimi. To sannan wanda ya taba auren shi kuma ba a bulalar ko sai a jefe, domin riga ta ishi wando, ba a hadawa, sai masa kwaya dai kawai shikenan. To haka ake aiwatar da wannan. To kaga zina tana ciki, sata ita ma tana cikin jara'imul hudud, domin wasariqu wasariqatu faqadu aydiyahuma, haga hukunci Allah ya yanke. Sannan wala zinar yarmunar musanati ko sun lam ya tubi arba'ati shuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala taqabalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna. Wulala 80 za a yi masa, shi ma yana son wani abu, sai dai in yayi ba a je gaban hukuma ba, sai ce ya yafi, ya kyale shi. Amma muddar aka je gaban hukuma ba zancan afuwa a wannan, ko shi ma bai isa ce kuma ya janye ba, saboda jarima ce ta haddi, ba mai canza shi. Haka kuma wanda yake fashi, sai ma haka Allah ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqada aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi. Me waliyul amri shi yake duba abinda suka yi, in aka gama nazari aka ga abinda ya jefa tsoro a cikin gari, ko ya jefa tsoro a cikin daji, to abinda za a yi masa ya zo muharibi, ana iya kashe shi kawai, ana kuma iya kashe shi a tsire shi, a tsire shi cikin jama'a, kowa ya gani, a bar shi in zamanin sanyi ne ya kwamba 7 ana kallonsa, in zamanin zafi ne kwana 3 sai a cire shi. Ita kuma tsirewar ba kamar yadda ake samu wani, in ba a gane ba sai a yi. An ce a Kano an taba wannan, Allah ya kai malam na Kabara, yace lokacin da aka yi wanda suka bada fatawar ba su iya ba, yace sai ai wanda za a dauko azara, ko kuma tun ba a fike shi kamar alƙalami, a zo ta duburin mutum a turtsatsa shi a ciki ce ba haka Allah yake nufi ba. Salbu shi ne za a ɗauko azarar sai kuma a gindaya wata sai a ɗaure ta sai a zo a kwantar da shi daidai kafaɗinsa daidai wadda aka yi ɗin nan sai a ɗaure hannunsa na dama jikin wannan na hagu jikin wannan daidai wayansa kuma a ɗaure ƙafonsa a ɗaure sai kuma a ɗaga shi sai a mai da kansa ƙasa ƙafonsa sama sai a bar shi sai ya mutu a haka. To shi ne salbu sai shi a yi masa wannan in aka yi mutu sai kuma a ɗaga shi a mai da shi haka kowa zai zo ya gani kamar da aka taɓa yi a nan Kano shi ma aka taɓa yi wani lokacin sarkin Kano Alhaji wanda wani mawaƙi ke masa waƙa yana cewa bakan da fara kafin ya karye Aisha wuya ya addabi mutane sosai a daidai ɗan mota a nan aka yi sarbinsa aka ajiye shi kowa ya gani aka ɗau hannu aka kai ɓaɓar aka kai kasuwanni na kwana bakwai aka ce wannan ƙayar an cire ta sannan kowa ya zauna lafiya to haka ake yi. Wani malami mai yace suka gan shi har da gyaran fuskarsa kamar mutumin kirki aka yi masa wannan to haka ake yi shi ne sarbonnan suna cikin jira'imul hudud ba a surwa ciki. Lokacin da Annabi Alaihi Salatu Wassalam ya fito Makka wata mahazumiya ta yi sata sai aka ce a je a nemi yadda za a yi surhu a gyara wa zai roƙi Annabi su ya kau da kai a kyale ta sai aka ce Usamu dan Zaid radiyallahu anhu dan shi ne ɗan gaban goshi kuma ɗan gaban goshi amma da Usamu ya zo ya ce Rasulullahi wannan baiwar Allah babba ce a danginta kuma ƙabilarta za ta kunyata in aka yanke mata hannu haka nake neman mata abuwa. Sai Annabi Alaihi Salatu Wassalam ya ce Usamu atashabu fi haddin min hududillah kai ne zaka saba ki wannan haddin na Allah da yanke kai zaka saba ki. Usamu ya ja bakinsa ya shu hankali ya tashi Annabi ya ce yana kiran taro haka zo ya ce to al'umma ta gabace ku idan mutum mai galihu yayi wa Allah irin wannan sai a tare a bumbunta sai a kubutar da shi in mara galihu kuma yayi sai a zartar da hukunci akai ce to ni na gaya muku wallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna fatimata binta muhammad sarakat laqad atu yadaha ya yanke magana har abada karshen adalci ke yace ifi so a duk ƴaƴan su yace da za a kaddarce shi ne mata wannan hukunci sallallahu alaihi wasallam. To da haka ba a shiro ya je karɓo na uba daidai bane sai dai ya fi masa ka san mutane akwai son kuɗi wannan ba a bude wannan kofar ba sai dai ya fi masa kula amma ana zuwa gaban alƙali ba dama alƙali yake hukunci zai ce masa bulala 70 kawai ko da mijinta ne kuwa ka san ba a yi tsakanin miji da ta in ya aure ta ta zo da ciki ya ce ai wannan cikin ba nasa bane ai ta zo da shi ne zinarta ta yi kafin na aure ta shikenan wancan kariyar babu ita dama a cikin aurensa in yi zarge ta ne a lokacin da yake aure a kyale shi filani amma in a wajen aurensa ne sai an masa wani hukuncin na ƙazafi shi ne. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Allah ya taimaki mallam. Allah ya bincika al'amuran ta Allah ya ƙara masa lafiya. Daga wata mallam ina tambayar haƙiƙanin taƙawa da rabarabanta. Haƙiƙanin taƙawa da rabarabanta kuma ke san ƙarin bayani. Ƙara maka albarka. Saka maka da alheri.
Assalamu alaikum ai ba magana rabarabanta ai. Sai dai haƙiƙa me taƙawa. Wannan sai na Umar radiyallahu anhu shi ya tambaye Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu shine gwani na Annabi alaihi salatu wassalam Qur'ani wanda Allah ya sa Annabi so bayan Isha kwankwasa masa kwangwala yaji kas 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 yace yau kuma waye da daddare yana budewa sai ga Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dadi ya Rasulullahi sai ce Allah ne ya turo ni in zo in baka goro shine karanta maka wato Qur'ani suratul bayyina sai turo kan karanta maka wannan yace inji Allah yace wannan gore ne Allah ce in karanta ka sai kuka ba wani sai sujudu shukuri kawai. To shi sai na Umar ya tambaya yace me taqawa yace tafiya cikin kaya babu takalmi shine taqawa in kaya ta rididdige a goyi ta zube zaka tafi kai tsaye sai da taka tsantsan saboda duk lokacin zaka furta kalma sai kai ta ka tsantsan Allah ya daidaita ko bai daidaita ba wannan shine takawa idan zaka saurari kalma sai kai ta ka tsantsan Allah ya daka saurare ta ko bai yadda ba in zaka dubo abu ka kalle shi sai kai ta ka tsantsan Allah ya daka dube shi ko bai yadda ba in zaka rike abu ko zaka dauka ko zaka shafa ko zaka taba sai ka duba ya yadda kai ko bai yadda ba in zaka taka ka tafi sai ya yadda in zaka siya sai kai ta ka tsantsan zaka sayar sai kai ta ka duk wata mu'amala da zaka sai ka auna ina ya yadda ina ne bai yadda ba saboda duniya gaba ɗaya a cike take da abu biyu yadda da fushi suke nan ta kawa duk inda fushin ya shiga kauce masa duk inda yadda take ka neme shi to ita ce ake kira ta kawa Allah ya samu dace
Allah ya saka da alheri Allah ya kai mu rana ita yau